Ma'aikatan sun yi ikirarin cewar sun kai Dubai a kananan hukumomin Port Harcourt, Fika, Nangere da Fune da suka rasa albashin su tun daga shekara ta 2015 bayan wani aikin tantance ma'aikatan kananan hukumomi mai cike da kurakurai da gwamnatin jihar Yobe ta gudanar.
Sunana Muhammad Abubakar, ina a Port Harcourt local government, Yobe state. Da yanzu tun 2015 September an yi stocking seller mu, mu kuma ba mu san me dalili ba.
Amma me aka ce muku da aka dakatar da albashin?
Ya turo committee yace sun tantance mu ma'aikata ne, gwamnati ba ta da kudin da za ta iya biyan mu. Shi yasa dole za a rage wasu ana biyan mu. Kamar ni yanzu maraya ne, saboda ni da ne, ni uba ne. Al'umman da suke gindina suna da yawan gaske, ga uwa, ga kanne, ga kuma yaya. A kasancewa wallahi irin wannan tagayyara da nake, ga na sani Allah ne mai kowa mai komai, kuma lokaci yayi wa'adi yayi, har yata ta zo ta kamu da wani jinyan da abun ya gagare ni. Ina ci ina gani Allah ya sanadiyar rayuwarta.
Yanzu misali in a ce shi gwamnatin jihar Yobe yana jin ka, me za ka so ka gaya mishi?
Ya kamata ya duba Allah, ya duba cewa wannan haƙƙi ne a kansa, a kuma wuyansa ya rataya, ya kuma sani cewa idan da yi mana ba a nan, ranar gobe kiyama, kuma Allah yana sanar da duk irin shugabanci da yake jagora na al'umman Yobe.
Sunan Haimalam Mari, yau fiye da shekara ɗaya da kusan wata shida ba ni da albashi, ga iyalai, ga kuɗin makarantar yara, ga abinci, bashi ta hanyar da ba mu saboda ba wa biya. An sako siyasa ce a ji, amma kuma dai akwai masu wagi na murhu ba. Duk ka je ka yi bambaɗan ji ko ka iya faɗan ci irin lafiyar da suke so, to za ka samu albashi.
Na tambayi shugaban ƙungiyar ma'aikatan kananan hukumomi na jihar Yobe, Musa Hassan El Badawi, ko sun san halin da mambobin suke ciki?
Eh, muna sanar da korafin nan ya jinto albon tsaya dai. Akwai kurakuran da aka samu yoyin da innocent mutane suka zama to victim. Akwai innocent mutane wanda genuinely employed by aikata wanda su ma suka shiga cikin wannan al'amari. Yanzu an yi wannan exercise ɗin ya kai wajen committee, wajen gungun kobiya. Different suka ba sa bada, sai mu zo nuna gamman mu, sai mu nuna abin da aka yi babu gaskiya a cikin an zalunci mutane. Sai ka sake kafa wani, to at the end of the day da muka ce to a je a sake dubawa tun daga 2015 duk mutumin da aka samu ya shiga cikin wannan wahalar, just like that duba a yi reinstate waɗannan.
Gwamnatin jihar Yobe ta ce a iya saninta ba ta da matsala da albashin ma'aikatan kananan hukumomi. Mala Musti shi ne kwamishinan watsa labarai na jihar Yobe.
Verification an gama, duk wanda baya da matsala an biya salary. Ba mu da ishu na rashin biyan salary a Yobe. All along local government da state ana ta biyan salary.
Lokacin da kake magana da kai yanzu ba problem, ko ɗayan dai magana albashi ne a local government.
Ba mu da problem. Throughout, ba mu da wani matsalan biyan albashi a Yobe.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.